fafata a gasarin zara zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen fafatawa a gasarcin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a kasar Rasha shekara ta 2018 inda ya rage watanni uku kacal a fara gasar ƙungiyoyi da dama na kasashe daban-daban kama daga nahiyar Turai zuwa yankin Afirka da Asia suna nan suna ci gaba da gwajin ƴan wasansu wajen fafatawa a wasan sada zumunci kafin wasan. A jiya ƙungiyar kwallon kafa ta South Africa ta samu nasara a kan ƙungiyar kwallon kafa ta Angola da kwallo 5-3 bayan daga bugun da sai sai ne tsaron gida bayan an tashi a wasan kunnen doki ta 1-1 kasar Jordan kuwa ta doki point ne da kwallo 1 ne kan kawai. Kasar ta samu nasara a kan ƙungiyar kwallon kafa ta Iraq da kwallo 3 da nayi wasu ƙungiyar kwallon kafa ta Zambia ta sha kashi ko kuma ta samu nasara a halin a kan Zimbabwe da kwallo 5-4 a bugun da sai sai ne tsaron gida bayan sun tashi can jarar 2-2 a wasan. Kasar Togo ko sun tuno ta 0-0 ne babu ci tsakanin da ƙungiyar kwallon kafa ta Madagascar. A yau kuma kasar Bahrain da Alfaba ta da ƙungiyar kwallon kafa ta Palestine. Ƙungiyar kwallon kafa ta United Arab Emirates ko za su fafa ta da ƙungiyar kwallon kafa ta Slovakia ne sai Philippines na tare da ci. Ƙungiyar kwallon kafa ta Thailand za su fafa ta da ƙungiyar kwallon kafa ta Gabon. Har ila yau ƙungiyar kwallon kafa ta Malaysia za su fafa ta da ƙungiyar kwallon kafa ƙungiyar kwallon kafa ta Mongolia, ƙungiyar kwallon kafa ta Malta za su fafa ta da ƙungiyar kwallon kafa ta Luxembourg. Ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Faroe Islands za su fafa ta da Latvia ne sai ƙungiyar kwallon kafa ta Algeria za su fafa ta da Tanzania. Denmark za su fafa ta da ƙungiyar kwallon kafa ta Panama inda aka fara wasan tun daga misalin ƙarfe 10 na safiyar yau din nan. Wani wasan kuma za a buga shi musamman na Denmark za a buga shi zuwa har ƙarfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Idan muka dawo nahiyar Afirka kuwa a nahiyar Afirka ta Buleka kasar Sudan ne inda aka kori tsohon ɗan wasan kwallon kafa na ƙungiyar kwallon kafa ta tawagar Najeriya mai suna Emmanuel Akinmunike a matsayin kocin ƙungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum SC da ke can kasar Sudan da sakamakon rashin tabuka wani abin kirki da ya gaza yi a ƙungiyar tun bayan zuwansa ƙungiyar. Akinmunike wanda ya tsohon manaja ne na ƴan kasa da shekara 20 don tarayyar Najeriya ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum ne a matsayin mai horarwa a shekara ta 2017 a watan Nuwamba inda suka yi yarjejeniyar kwantirakin shekara ɗaya tak inda ya fara samun nasara a wasannin gwaji da suka yi kafin fara lig na ƙasar Sudan. Daga bisani ya gaza samun nasara a kan waɗansu wasanni inda ya buga wasanni 8 a ƙungiyar a ɓangaren lig ɗin ƙasar Sudan ɗin yana da maki 18 mai ajiye ne ƙungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum ta ba da sanarwar sallaman ɗan wasan. Iya abin da ya samu kenan daga nan dandalin yau ya huta lafiya.